la barko kulkage jutise. Vachi tumule, Yesu was apta sawa. Aso gini adanda, ahalan tahalam dani taftara tengana. Unan numsuna, unan shifuna. Badumma datra da dum samaya tanjin jantarangane amlanna. Yo amdani fartarka ti Yesu almasihu kini, tataba af a shatrashi shariya da damia. Jemika harne ni Yesu aso atukwa, jemika loktara. Ama sai matatsa ba shagra, sai matatsa irami gini masamsuwa abramya ban nkalamiyan fitar famiya.